October handu an sargi zambarin kandi wucin di dora an dunya sundur ku bero bank mondial nagarwai kayan labai ga sambu karga faino kanan da taci yina dai garo kaina gono hin kanta garo sasabanta wato dinga garo bero itacen ta garo kan kan fadaru sheriff shako borno kan nuru hausen chauti agir faman din garwai din mana badai kan ane wankan ga hagugati garwai kayan labai ga sambu dini maciya garwai no kayan labi zai kulga na fara kan sindamu amzanka kayan ga hagutunu dorandi
l'endettement faible
garo Dogo na isa gun kala labu wala ganda fo arzaka la saboga ido imuwa satanu yadin ga igihin gine garwo gudogon dago haddu kan igayi kire wala aga saba ngumu dago acire amma da jotayan dubutu guyan beriyam kakagaru labu arzaka ce diro ramu agin gufuru fanni wo hendira kan gici garwo ba fannu kango sande beriyan na agcin labu arzaka ce diro agin ko ba manu garwo sambu gudariyan woga
kan yin ni jalla bogo garo sasubantara wodi albahari hannano
sai any bon nouvelle
isi garo bo ba fanno rayongo albahari hannano amma irma lakkaliye irma su koy gufuro bene bene fannera
bar beaucoup plus haute
vous avez parlé
garo sasubantado hare kambu ne kan kefuwan sande funga hinga fun kambu fu hare ga ka garo ne gingin no silman kan hinka fu
de riskraf
par exemple des chutes très très
silman kaina da haze kan ignera tare la baira wonno re ka kan gumu wal bindu butu yengai kan labu arzaka juwal yanguguna amma ai faman dikan haddo kan do labu todin wala sabu halmanti moso dai nafaka igite da garo kai igsan munno re mogo ajin la sabora dini garo san munno gubore kan yango ga kasubu jeje a gasan dai candi zama bure kan kasubu yandin no garo bana dini arzaka banyo kuldan garo bana yango ramu isi du dalil hannu fo kan labi zai me ame muradu bubu feri ai gi filli gine labi zai me ame muradai zama ai munno garo kan labu san bu mu labu jini ku yengai da bafu ne fonde kul zadandi
à l'amélioration de la situation économique et sociale des pays.